بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا يوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine zaman mu na uku a cikin dauran wannan littafi ta Al-Aqidatul Awam, manzumatu Al-Aqidatul Awam na Sheikh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki rahimahullah, wadda insha Allah ta'ala kafin mu tafi hutu mun tsaya ƙarshen baiti na nawa 28 ko nawa 28 mun gama bayani akan abin da ya shafi abubuwan da ya dace mu yayi zama wajibi mu imani da su game da ranar alkiyama. Yanzu ma za mu tashi, malam zai ƙara sa mana bayani. Malam yace khatimatun fi zikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Malam yace khatimatun, cikamako, fi zikri baqil wajibi, wajen ambaton sauran abubuwan da suke wajibi. Mimma ala mukallafin, na abubuwan da suke wajibi akan dukkanin mukallafi. Min wajibi, abubuwan da suke wajibi akan shi ya san su, ya fahimce su. Malam yace ga sauran abubuwan da ya kamata ambata nan cikamakon su. Shine yace nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabiyuna Muhammadun, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, qad ursila, haqiqa an aiko shi, lil alamina, zuwa ga dukkanin halittu, rahmatan, dan ya zama rahama, wa fuddila, kuma Allah ya fifita shi akan sauran manzanni baki daya. Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah ya aiko shi dan ya zama rahama ga dukkanin duniya gaba daya. Yace abuhu abdullahi abdul muttalib wa hashimun abdu manafi yantasib. Abuhu, baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, shine abdullahi abdul muttalib. Abdullahi dan abdul muttalib shine kakansa kenan, shine abdul muttalib. Yace wa hashimun, sannan abdul muttalib kuma dan hashim. Abdu manafin yantasib, wanda yake jingina nasabansa take karewa zuwa ga abdu manaf. Saboda haka shine Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab ibnu Murra. Wa ummuhu Aminatu Zuhriya arda'athu Halimatu Sa'diyya. Mahaifiyarsa ita ce Amina Az-Zuhriya, Amina yar kabilan Zuhuru, wato Zuhuriya nisba ce zuwa ga kabilarta, kamar yadda za a zo mu zo majanci Halimatu Sa'diyya ko zuwa ga kabilan Banu Sa'd. Ita kuma Az-Zuhriya bai kabilan Banu Zuhur, saboda haka sai a ce da ita Amina Az-Zuhriya. Arda'athu Halimatu Sa'diyya, wacce ta raine shi, ta shayar da shi, ita ce Halimatu Sa'diyya. Ki wannan mahaifinsa shine Abdullah, mahaifiyarsa kuma ita ce Amina. Kamar yadda muka sani, mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tun gabanin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mahaifiyarsa kuma ta rasu yana dan shekara nawa? Bai kai 7 ba. Na'am? Yana dan shekara 4 mahaifiyarsa ta rasu. Daga nan kuma sai Halimatu As-Sa'diyya, dama ita ce mai rainansa, din Larabawa suna da wannan al'adan ko idan an haifi mutum ba a shayar da shi a gidan, sai a kai shi can wani ƙauye a je a shayar da shi, musamman a cikin ƙauye, saboda kowane yare in kana neman na gaskiya da gaskiyan to ka tafi ƙauye, aje ƙauye. In kana son ka san Hausa ta gaskiya tana ina? Tana ƙauye. Fulatanci na gaskiya yana ina? Yana ƙauye. Yana ƙauye. Yanzu nan ba Gombe bane. Idan ka tara 'yan Gombe, kashi 50 ɗinsu ba su iya fulatancin gaskiya da gaskiya ba. wasu ma ba su iya ba kwata-kwata, wasu kuma sun iya ta gauraye da mi, gauraye da Hausa, amma kana son ka san asalin Fulatanci tafi na tafi kauye yanda iya su ya su suke gani, wani baya ba shigowa. Amma mu nan yanzu kaga ba Haushe ya shigo, ba Fulatani ya shigo, ba Inyamuri ya shigo, ba Yarbe ya shigo, kowa ya shigo, to dole Hausan ta zamana ta gauraye. Wani lokacin ma Hausa ce, amma sai ka ce wai wannan kalmar ban santa da Hausa ba, sai dai da Turanci. Sai da Turanci, bai santa da Hausa ba. Eh, yanzu ka ce ma mutum apple, mai apple da Hausa? Dewa sai dai shi ma ya ce ma apple. Amma dama ba Haushen ma da ta shi kawai larabcin ya sato, ko shi ma ya ce tufa, ba ba ta lokaci. Bayan ya sha wahala ba, ko ya ce tufa. Amma kaga kawai da yawan mutane ba su san shi ba. Allah shi kyauta. Na'am. To, mahaifiyarsa da mahaifinsa, manzo Allah ya taso a matsayin maraya, ko Allah ya ce alam yajidika yatiman fa'awa. Manzo Allah ya taso a matsayin maraya. Mahaifinsa ya rasu, shi mahaifinsa kwata-kwata shekarunsa a duniya shekara 17 ne zuwa 18. Haka nan ita ma mahaifiyarsa ba ta wuce shekara 18 ba, kaga tunda bayan mutuwan babansa ta ƙara kusan shekara 4 kafin ta rasu. Wannan ya cika mata zama shekara 16, wasu malamai suka ce 17, wasu malamai ma cewa suke yi kwata-kwata shekarunta ta rasu, bai wuce shekara 14 ba. Kaga wannan yana kore mana tunanin da wasu suke da shi akan wai cewa ba a san auren wuri. Kaga wai suke cewa wai idan an yi ma yarinya aure da wuri za ta yi yoyon fitsari. Kuma ƙarya ne, in ka bibiye shi kuma uwarsa an masa aure, an mata aure tana shekara 14, kuma ta haifo shi lafiya lau. Allah ya kyauta. Yace mauliduhu bi Makkah al-Amina, wafatuhu bi Taibah al-Madina. An haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makkah al-Amina, wato garin da yake cike da aminci. Awalam numakkil lahum haraman aminan wa yutakhattafu an-nas, awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nas min hawlihim, awalam numakkil lahum haraman aminan yujiba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Sannan wafatuhu bi Taibah al-Madina, manzo Allah ya rasu a garin Madina, an haife shi a Makka, ya rasu a ina? A Madina. Yace atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60, gabanin a aiko shi a matsayin annabi ya cika shekara 40, shine walan ma balaga ashuddahu wastawa kenan. Kowane annabi yanzu a aiko shi, Allah ya ka aiko shi bayan ya cika shekara 40, wa umruhu, ya rasu kuma shekarunsa, qad jawaza 60, ya wuce shekara 60, shekarunsa 63, Allah ya mishi rasuwa. Malam yace abna'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun min adh-dhukuri tufhamu, ya'yan annabi guda 7 ne, daga cikin su akwai 3 maza wanda ya kamata mu fahimta, Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyib wa tahirun bi dhayni dha yulaqabu. Akwai al-Qasim, shine ake masa alkunya da Abul Qasim. Akwai Abdullah wa huwa at-tayyib, ana kiran shi da at-tayyib, wa tahir, sannan ana kiran shi da tahir, bi dhayni dha yulaqabu, da waɗannan sunaye guda biyu ake masa laqabi, ko a kira shi Abdullah at-tayyib ko Abdullah at-tahir. Atahu Ibrahim min Sariya wa ummuhu Mariyatul Qibtiyya. Annabi wato ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam kenan ya same shi ta hanyar Sariya, baiwansa kenan. Fa ummuhu, mahaifin Ibrahim ita ce Mariyatul Qibtiyya, Mariya al-Qibtiyya. Yace wa ghayru Ibrahim min Khadija hum sittatun fa khudh bihim walija. Malam yace wa ghayru Ibrahim, sauran ƴaƴansa kuma bayan Annabi Ibrahim, afwan, bayan Ibrahim al-Mu'azzam, ba Annabi Ibrahim, Annabi Ibrahim kakansa ne shi. To bayan ɗansa Ibrahim, to duka sauran gaba ɗayansu sun zo ne ta hanyar Nana Khadija, matarsa Khadija. Nana Khadija radiyallahu ta'ala anha ita ta haifa masa sauran ƴaƴansa guda 6. Amma kaga duk da yadda Ahlus Sunna ke son matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikinsu har da Khadija, amma a haka wani ɗan bid'a cikin mafiya girman masharantan ɗan bid'a wai yace wai wai dalilin da yasa wai in aka tambayi ahlus sunna cikin matan manzon Allah wa yafi so daga ji sun ce maka Aisha radiyallahu ta'ala anha wai dalilin shine wai saboda wai muna kin Khadija ne wai wai mu ahlus sunna wai ba mu sanna na Khadija wai kuma laifin da na Khadija ta mana wai shine din ta yafi Fatima yar manzon Allah wai shine laifin da mu ta mana wai
ajimatin Allah
eh kai jama'a akwai inda za a samu falalan na Khadija mai ilimi da tafan ahlus sunna akwai inda za a samu wannan ilimi da tafan ahlus sunna kuma wannan mai maganin to
babu badail wahayi
ka duba kitabu babu badail wahayi ni sahihul bukhari kuma shi wannan mai magana ai mun jefa mai kalubale ya kawo mana sadara guda dai a littafin tijjaniya da ta zo da bayanin falalan na Khadija sadara daya a wannan littafin tijjaniya da aka ce ga falalan na Khadija ya kawo mu gani babu babu shi dauko jawahirul maani daga bangon farko har na karshe ba sadara ɗaya da ta yi bayanin falalan manzon Allah a jawahirul maani babu babu shi duk abin da yake ciki a jawahirul maani falalan shehu tijani ne da falalan wasu shehu ne da muridai da sharudin zama a gaban muridi a gaban shehi sharudin zaman ka muridi amma wani babi su kutum da guda akan falalan manzon Allah wallahi babu shi wai ka ji amma kawai ya ce mu ne ba mu sanna na Khadija akwai wanda ya kai mu sanna na Khadija ne ma radiyallahu ta'ala anha ai babu ai eh Allah ya samu wani lafiya
amin
kuma ka duba galibi zai yi wahala ka je gidajen mu ahlus sunna baka samu sunan matan manzon Allah ba Khadija zai yi wahala ka je baka samu ba ko dai matar gidan sunanta Khadija ko yar gidan ko a cikin ƴaƴan gidan to yaje kuma za a ce da mu ba mu sanna na Khadija in ba mu sanna za mu sa sunayenta kaga ba zai yi ba to Allah ya kyauta na'am yace wa ghayru ibrahim min khadija hum sittatun su shida ne ayyana na khadija ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa khudh bihim walija ka dauke su ai a matsayin walija bi bana kin shine inda Allah yace am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walal mu'minina walija ai bi bana ka dauke su a matsayin masoya na ciki sosai yadda kake kaunan su wa arba'un min al-inath tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru malan yake cewa bayan mun ji ƴaƴansa maza guda uku to akwai mata kuma guda hudu an wato yaldan Allah duka ya tabbata gare su baki daya fatimatu zahra ba'luha ali fatimatu zahra mijinta shine ali bin abi talib wabnahu masibani fadluhum jali ƴaƴansu guda biyun nan kuma jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to falalan su babba ne sune al-Hasan da al-Husain sayyida shababi ahlil janna shugabannin matasan gidan aljanna kenan eh muna tawagan su ne a can insha Allah fa Zainabun wa ba'daha Ruqayya wa ummu Kulthumin zakat Rabiya malan yace fa Zainabun bayan Fatima sannan kuma akwai Zainab wa ba'daha Ruqayya bayanta kuma akwai Ruqayya wa ummu Kulthumin bayan su kuma akwai ummu Kulthum zakat radiya wato ta tsarkaka kuma ta mutu tana wato yaldajiya a wajen Allah Allah kuma ya kara mata yadda malan yace to bayan nan zawjatu rasulillah sallallahu alaihi wasallama ku anan da zamu gani wa alihi wa azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallama azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa alihi wannan wa alihin da yazo farko an yi kongaba kan bayani yanda ya kamata ya zama azwaju rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa alihi iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama da matansa yace antis'i niswatin wafatul mustafa khuyilna faqtalna nabiyal muqtafa antis'i niswatin wato wafatul mustafa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar mata guda tara khuyilna wanda aka ba su zabi faqtarnan nabiyal muqtafa da aka ba su zabi sai suka zabi annabi al muqtafa ai al muttaba'u sulukan wa manhajan wanda ake mabiyayya ake bin sa a sulukin sa da manhajin sa haka da aka ba su zabi wani zabi Allah ya ba su ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha fa ta'alaina umatti'kunna usarrihkunna sarahan jamila wannan shine zabin da Allah ya ba su Allah ya ba su zabi وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما wannan zabin ne Allah ya ba su yace ya kai wannan annabi ka fada wa matanka idan duniya da kyalekyalen duniya kuke so to zan sake ku kama gaban ku in kuma lahira Allah kuke nufi da manzansa da gidan lahira to ku zauna ku jira lada a wajen Allah dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi kan matansa ya ba su wannan zabin bayan mun san tarihin abin da ya faru na tambayin shi kudin ce bane a ƙara kudin ce bane ko wata ruwayin ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta roke shi ya saya mata sarka na zinari wanda bai samu dama ba ya saya mata wanda bai kai wannan wanda take so ba ya kadaga mai hankali sai da ya yaji wata guda yana masallaci manzalan da kanshi ba ya ga ballanta na wani liman malam sadiq ai sai dai fa subir sabaran jamila kawai manzo Allah da kai in akwai wanda nisa'u za su daga mai kafa saboda darajar sa to ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma da ya kwana 29 ya dawo duka ce wata dai kace zaka yi ya kuma kwana 29 saura kwana dai ka koma ka karasa suna fa kuma Allah ya dawo din amma saboda irin wannan jan ajin kallon na mata haka ce kuma ya ci ga sauran kwana ɗayan da ya rage mai gidan ma gaba ɗaya kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kyauta na'am to kaga shine Allah ya ba su zabi yace to in har kuna so ku zauna da manzo Allah to kar ku saki tambayin shi duniya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara bin ɗakin Nana Aisha ya ba ta zabi yace kafin in faɗa miki zan baki zabi ki je ki shawara da iyayenki abinda suka yanke shikenan Allah ya ce in ba ku zabi ko ku zauna a gidan nan lafiya lau ku daina tambaya na kayan duniya iya abin da ku samu ku yi hakuri da shi ko kuma in sake ku koma gidajenku yace manzo Allah yanzu a kanka ne sai na nemi zabin wani ai na zabi Allah da manzansa da gidan lahira yace amma don Allah in ka je sauran ɗakin matan kar ka faɗa musu me na zaba yace in ba su tambaya ba ban faɗa musu ba amma in sun tambaya kuma ba zan yi ƙarya ba in dai ba su tambaya ba zan faɗa musu ba amma in ba su tambaya ba ba zan yi ƙarya ba kaga wannan kishi kenan wai tunaninta in sauran ba su san me ta zaba ba to su za su zaba su koma gidajensu to kuma wane ne za a bashi zabin Allah da manzo kuma ya zaba wani abu ai babu wannan ai zallan a dinga karanta sunanta a matsayin ummul mu'minina wannan wani kambu ne da duk duniya ba mai samun sa in ba su din ba duk duniya kaga ko ai wannan darajar sun riga sun kwashe ta asalin darajoji masu tarin yawa to shi yasa aqidan mu ahlus sunna game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna son su muna kaunan su kuma ba ma cire su cikin iyalan manzon Allah dan ba ma yanda za ka cire su cikin iyalan hasali ma qur'ani ma ayin da ta ambaci iyalan annabi akan matan manzon Allah ma take magana yani sa annabi lastunna ka ahadin minan nisaa in taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayadma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufan wa qalla fi buyutikun wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina allaha wa rasula inna ma yuridu allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahl al-bayt dauko ayan daga ya ayyuhan nabi qul li azwajika kaga da su ake sannan sai aka cika ce da wa qulna ma yutla fi buyutikunna a cikin wani daki ake manzo Allah wayi dakin matansa saboda haka su ne dai ahlul baitin duk wani wanda dai shigo baya to sai dai ya shigo daga baya amma dai su ne asalin ahlul baitin to amma ka cire iya in ka cire matan mutun cikin iyalansa saura suwa ta yaya za a ce mutun ka kawo iyalanka amma banda matanka to su waye iyalin ta ina ka samu iyalin
kuma a ce yaya suna jiki
kuma yaya sun shiga cikin iyalan amma matanka ba su shiga ba
wanda su ne matan suka yi ba
to wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada sai ta hanyar matan ka kafin zaka samu yaya dan dai ba shuka yayan kai suka fito ba Allah shi kyauta wato dan shi adolo ne Allah ya ji kamala albani zaria yace wato ka samu ba gidajen mutum me kama da jaki kallan dan shi yace babu wallahi babu dan shi ai asalin shashasha kenan asalin mara hankali kenan Allah ya kyauta sannan sai yace Aishatun akwai Aisha ita ce ta farko da malam ya kawo amma Khadija ita ce matar manzon Allah ta farko ita ya fara aure to amma mallan ya kawo ta a farko nan saboda yanayin ramzi na baiti saboda baiti ya tashi da kyau yace Aishatun wa Hafsatun wa Saudatun matan ga sunan su ne Aisha da Hafsa da kuma Sauda wa Safiyatun Maimunatun wa Ramlatun sannan akwai Safiya akwai Maimuna akwai Ramla Hindun akwai Hindu bintu Utba wa Zainabun akwai Zainabu kaza Juwairiya akwai Juwairiya lil mu'minina ummahatun mardiya dukan su iyayen mu'mine ne yaldaddu a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ji sunan matan manzon Allah guda 11 guda biyu sun rasu a lokacin rayuwarsa ya mutu ya bar guda 9 ta farko ita ce as-sayyida khadija radiyallahu ta'ala na khadijatu bintu khuwailid Allah ta'ala ya kare ta gare ta ta kasance ita ce mace ta farko da ta fara taimakon musulunci da dukiyanta ita ce wacce ta fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu ahmad ya rawaito hadisi Aisha radiyallahu ta'ala na tace ban taba yin kishi akan wata mata irin yadda nayi kishi akan Khadija ba tare da cewa sai da tarar su ma kafin aka aure ta saboda yadda manzo Allah yake yawan ambatanta kawai wata rana nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ma aktsara ma tadhkuruha hamra ash-shadiqi qad abdalaka Allah azza wa jalla khairan minha nace kana taiwon ambatan Khadija bayan Allah ya musanya maka da wacce tafita alkhairi gani nan manzo Allah ya ce ke wallahi ma abdalani Allah khairan minha Allah bai musanya min wacce tafita alkhairi ba qad amanat bi iz kafara bi an-nas mutane sun kafarce min tayi imani da ni wa saddaqatni iz kadhabani an-nas mutane suka karyata ni ita ta gaskata ni wa wasatni bi maliha iz haramani an-nas mutane sun hana ni dukiyoyinsu ita kuma ta taimake ni da dukiyanta wa razaqanillahu azza wa jalla waladaha iz harramani auladan nisa Allah ya haramta min haihuwa da wata mata ta aure koma bayan ta ita kadai in banda Maryatul Qibtiyya bai wasa ce ita kuma ta sama Ibrahim daka nana Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam sai da mata wannan kwana 3 yana mata wannan a wata ruwan tace kwana 40 kullun da safi zai kwankwasa mata kofa yace fito ke ga ce Allah ya musanya mun da wacce tafi Khadija to wallahi Allah bai bani wacce tafi ta ba tayi imani da ni sanda aka kafirce mun ta bani sanda aka hana ni ce kuma da yamma ya saki kwankwasa mata kofa gaisuwan safi kenan da ban kwanan yamma haka kullun ake ba haushe ma ba ya ce tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka ba sai da ya jera kwana 40 tace daga ranan in dai zan faɗi na nan Khadija a gaban manzo Allah ya dai faɗi alheri saboda manzo Allah na son ta har bayan mutuwanta kawayenta in suka zo annabi sai ya tashi akan shimfidan sai ya ba su zauna aka ce waye wannan sai ya ce kanat ta'tina ayyama Khadija lokacin Khadija tana raye tana zuwa wajen mu duk wannan fa karatun ba littafin ahlus sunna za a same su ba babu wannan littafin yan bid'a to amma dai wai wani ya ce ba mu san Khadija kai Allah ya isa mana wallahi da to duk wanda yace baka san wacce manzon Allah yake so ai baka san manzon Allah kenan wanda yace baka san manzon Allah kuma kafiri ya kafirta ka ne duk wanda yace ma maki manzon Allah ne kai ya kafirta ka Allah ya kyauta matarsa ta biyu tace Sauda bintu Zam'a Saudatu bintu Zam'a ita ce matarsa ta biyu da ya aura bayan rasuwar Khadija Sauda bintu Zam'a
ajiyar kenan
ta uku ita ce as-sayyida Aisha bintu Abi Bakar as-Siddiq ita ce matarsa ta uku ya aure da tana yar shekara 6 ya tare da ita tana yar shekara 9 radiyallahu ta'ala anha har manzo Allah ya rasu duka shekarun ta 18 kaga sai da ma aka aika manzo Allah matsayin annabi kafin aka haife ta inda manzo Allah yayi zama yana annabi shekara 23 ita kuma ya rasu ya bata tana me tana shekara 18 radiyallahu ta'ala anha
amin
imamu tirmidhi rahimahullah ya rawaito cewa nana aisha radiyallahu ta'ala anha malaika jibrilu ya zo da hotanta ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya zawjatuka fi dunya wal akhira wannan matarka ce duniya da lahira sadakinta da manzo Allah ya bayar dirhami 400 ban san ya lissafin dirhami ba, mun bi saba da lissafin dinari ko rubu dinar, ko mun san bi saba da lissafin shi. Amma dai da tsada kan ai. Sannan na hudu matarsa ta hudu tace as-sayyida Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anha. Hafsa bintu Umar, Hafsa bintu Umar ita ce wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta. Allah ya turo mala'ika Jibril yace ka gaya mishi inna Allah ya amuruka an turaji'a Hafsa fa innaha sawwamatun qawwama wa innaha zawjatuka fil janna. Allah ya ce ma Annabi ka maida ta saboda tana sallah, tana azumi, tana yawan qiyamul layli, kai matarka ce ita har gidan aljanna. Kaga ya amuce wajen ai ita ma wannan wani kambu ne take rike da shi, in ana kishi tsakanin mata to sai ta bazo shi. Ce tun a duniya dai ni na san matsayina matan manzo Allah ce ni a gidan aljanna. Ni kuma kaga biko na daga sama aka yi shi. Sannan akwai Zainab bintu Khuzaima, ita ce matarsa ta biyar. Zainab bintu Khuzaima ummul masakin kenan. Ummul masakin Zainab bintu Khuzaima ita ma ta rasu gabanin manzon Allah, ta riga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rasuwa. Malamai sun ce kwata-kwata zamanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai shekara guda ba, kamar yadda wasu malamai suka ce wata biyu, wasu suka ce wata uku, wasu kuma suka ce wata bakwai. Allah shi kare da gare ta. Akwai Ummu Salama, shi ita ce Hindu bintu Abi Umayya. Ummu Salama, Ummu Salma matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, wacce ita ce ta ba mu manzon Allah kyautan kwananta ya hada ma ɗakin Aisha, saboda dama dattijuwa ce ita. Allah ya kare da gare ta. Akwai Zainab bintu Jahsh, Zainabu bintu Jahsh ita ce wadda a karan farko Zaidu bin Thabit ya aure ta. Allah ya ce falamma Zaidu bin Harith, Allah ya ce falamma qada Zaidu minha wataran zawwajnaka. Allah ya ce Zaidu na sakanta to mun daura maka aure da ita. Shi yasa ita da an zo an zauna ana musu sai ta ce zawwaja kunna ahlu kunna wa zawwajani Allahu min fawqil arshi. Ta ce wanda ni aure na mai tushe ne, ku iyalanku ne suka zauna, aka ce na nema na baka na karba, ni kuma Allah ne daga sama al'arshi ya daura auren. Kaga wannan ya wuce auren zobi, shi auren sama ne shi wannan. Allah ne ya daura auren da kanshi.
A Qur'ani aka yi invitation.
Yawwa, invitation card din ne, invitation card din Allah ne ya turo. Invitation card din ne yaushe ne date din ran da Zaidu ya sake ta. Shikenan daura aure. Shikenan. Kaga wannan auren daga wajen Allah ne. Duk abin da yake na Allah kuma shine mafi kyau ko? Rinin Allah kenan. Sibghatullahi wa man ahsanu minallahi sibgha. Allah ya kare da gare ta. Sannan akwai Juwairiyya bintul Harith. Juwairiyya bintul Harith ita ce matansa ta takwas. Sannan akwai Ramla bintu Abi Sufyan. Ramla bintu Abi Sufyan ɗan gidan Abu Sufyan. Ya ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin Abu Sufyan ya musulunta. Lokacin da ya zo wajenta zai zauna sai ta janye taburman. Ya ce to ni ne ban kai in zauna akan taburman ba, ko kuma taburman ne ba ta kai daraja ta ba. Ya kai ne baka kai ka zauna akan taburman ba. Ya ce wannan taburman ta ce ni. Saboda me? Saboda wanda ya fi ka alheri ne yake zama a kai. Kai kuma kana nan kafiri da kai. Ita ma shi ma ya fintan. Kaga ya darajar manzo Allah yana sama da nata, yana sama da nashi kenan. Alaihi salatu wassalam. Amma kaga daga baya shi ma Abu Sufyan ya musulunta, kuma ya yi jihadi, kuma ya zama wato ainihin sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja. Akwai Safiya bintu Huyay. Safiya bintu Huyay ita ce wadda muka bada labarin ta dazu. Yan Annabi Musa, wato yar Annabi Haruna, kawunta Annabi Musa, mijinta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Babbanta Annabi Musa. Kaga an gama yi. Akwai As-Sayyida Maimunatu bintul Harith. Maimuna bintul Harith ita ce matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 11. Duk da akwai wasu mata da ake kawowa, amma dai ruwayoyinsu ba su inganta tabbatacciyar inganci ba kaman waɗannan. Waɗannan su ne waɗanda malamai suka yi ittifaki akan cewa su ɗin matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai ce a amamun nabi wa ammatihi, baffannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gwaggwannin sa ina jin gwaggwanni sune ƴan uwan mahaifi ko sallallahu alaihi wasallama yace hamzatu ammuhu wa abbasun kaza ammatuhu safiyatun za tuhtida malam yace hamzatu ammuhu hamza baffan annabi ne wa abbasun kaza hakanan abbas ammatuhu gwaggwansa safiya safiya za tuhtida ay sahibatu liqtida'i bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi tace za tuhtida mi kwaikwayen manzon Allah ma abociyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan malam ya kawo mana wadanda akai ittifaki ne akan sun musulunta da hamza da abbas da safiya akwai wadanda basu musulunta ba a cikin su wasu kuma an yi sabani wasu basu musulunta ba irin abu talib bai musulunta ba ya rasu arwa da atika su kuma an yi sabani akan musuluncin su sannan yace al isra'u wal mi'raju isra'i da mi'raji isra'i shine tafiyan da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi'raji kuma hawa da aka yi da shi zuwa sama isra'i ya zo a qur'ani mi'raji ya zo a hadisan bukhari da sauran hadisai Allah ya ce na adamu karusai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan من الم... إيه إن شاء الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كاغون شيني إسرائيل دغا بيت دغا بيت الحرام زوا بيت المقدس أكيدا النبي صلى الله عليه وسلم تفيا cikin dare sannan aka haura da shi har zuwa sama ta bakwai kuma duka aka je aka dawo a dare daya kuma ya tashi da sauran mutane yace wa qabla hijratin nabiyil isra min makkati laylan liqudsin yudra yace wa qabla hijratin nabiyil isra gabadin hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa madina akai isra'i da shi domin al isra'u shine as-sayru laylan tafiya cikin dare shine isra'i tafiyan dare kenan gabadin hijran annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa madina akai isra'i da shi min makkati a cikin garin makka laylan cikin dare liqudisin yudra aka kai shi zuwa baitul maqdis wanda yake sananne ne a wajen wato mutane gaba daya yace ba'da isra'in urujul lisama hatta ra annabiyyu rabban kallama sai yace ba'da isra'in urujul lisama bayan isra'i da aka yi da shi aka dauke shi daga masjidil haram zuwa baitul maqdis aka tara masa annabawa yayin musulmanci ya zama imamul mursalina anan Allah ya ce da shi wasal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadu Allah ya ce ga manzannin nan tambaye su akwai manzan da muka taba yadda mutanen sa sabauta mu wani kuma bayan Allah babu shi daga nan aka yi isra'i da mi'raji da shi zuwa sammai tun daga sama na daya na biyu na uku na hudu har zuwa sama na bakwai to shine yace urujul lisama ya haura zuwa sama sai yace hatta ra annabiyyu rabban kallama har annabi sallallahu alaihi wasallama yaga Allah kuma yi magana da shi to anan akwai jallayi game da abin da ya shafi cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaga Allah aqida ahlus sunna wal jamaa kuma magana mafi inganci tace manzon Allah bai ga Allah ba wannan tace magana da ta mai inganci Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace akwai abu guda uku duk wanda ya faɗa maka su to ya maka ƙarya tace duk wanda yace manzon Allah ya ga Allah to yayi ƙarya wannan shine in duk wanda yace maka manzon Allah ya ga Allah to bai ga Allah ba duk da aka tambaye annabi hal ra'aita rabbaka me yace nurun anna arahu haske ne ta yaya zan ganshi yace hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi shamakin dake tsakanin Allah da bayinsa in aka yayi wannan shamakin to dukkan duniya ko sama da ƙasa kowa sai ya kone saboda me saboda idan ka yanzu a duniya bai da karfin ganin Allah amma an je lahira kan anan ne aqida ahlus sunna ce anan za a ga Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira za a ga Allah a ranar alkiyama domin shiga aljanna in mun je aljanna insha Allah ta'ala za mu ga ubangiji shine lilladina ahsanul husna wa ziyada ziyada din shine ru'yatullah eh lahum ma yasha'una fiha waladaina almazid shine ganin Allah kenan to za ga Allah a gidan aljanna amma anan duniya eh anan duniya kallatu dirikul absar huwa yujrikul absar wa huwa al-latiful khabir ba wani idon da zai iya riskan Allah anan duniya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba wannan itace aqidar ahlus sunna kar ka ce an raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce an raina manzo Allah dan an ce bai ga Allah ba kenan manzo Allah shi ya raina kansa kenan dan shine yace bai ga Allah ba kaga wannan aqida ce da ta saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba illa iyaka yayi magana da ubangiji maganan kuma da yi da Allah min wara'i hijabi ne ba kuma abun mamaki bane din annabi Musa ma yayi magana da Allah Allah kuma yace ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha wannan ayan qur'ani ce innahu aliyyun hakim Allah yace ba wani mutum da Allah zai magana da shi illa wahyan sai dai a turo wahayi aw min wara'i hijabin ko ayi magana da shi ta bayan shamaki ba zai ga Allah ba amma dai za su yi magana da ubangiji to kaga in dai an yi magana da Annabi Musa Allah ya magana da Annabi Musa to ba abun mamaki bane din yayi magana da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma shi kanshi Annabi Musa da yi magana da Allah da yaji dadi sai ya baran barama eh walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk da yaji dadin magana da Allah sai ya ce kai Allah ka fito in ganka mana kawai qala lan tarani Allah ya ce ina indai anan duniya ne lantarani ba za ka gani ba amma walakin yanzur ilal jabal in kana so ka ga gani na zai yi ko ba zai ba kalla dutsen nan fa inistaqarra makanahu in ya zauna a inda yake bai motsa ba sauka tarani to za ka gani Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangijin sa ya kyallara hasken sa akan dutsen ina ja'alahu dakkan kawai sai dutsen ya nike wa kharra Musa sa'iq sai Musa ya fadi a sume Allah ya ce falamma afaqa yana farfaduwa qala subhanaka tubtu ilayka yace Allah na tuba maganan ganinka na fasa na tuba ya Allah tubtu ilayka tsarkiya tabbata gare ka Allah na tuba wa ana awwalul mu'minina Allah ne farkon masu imani nayi imani da kai eh Allah ya ce to karka sake wannan tambayar amma ya Musa inistafaituka alal nasi bi risalati ga attauranan ta fuka cigaba da wazi saboda haka ba wanda yiga Allah a duniya babu kuma wanda zai ga Allah a duniya duk wanda zai ga Allah sai an je alkiyama sai an je aljanna wannan ita ce magana mafi inganci yace min ghairi kaifin wan hisarin waftarab alaihi khamsan ba'da 50 farab min ghairi kaifin ba tare da kaif kace yaya wan hisar da kokarin wato in hisal daga alhasr kenan wato takaita abu ba tare da kayyafawa ba ko kokarin takaitawa cewa kana so wato toga cewa kana so ka gano dole sai an yi bayani akan yaya siffan abun yake waftarad alaihi khamsan ba'da 50 farad bayan da an fallanta masa salloli guda 50 sai aka rage su aka dinga rage su har suka dawo guda 5 saboda hadisin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa annabi Musa ya tare shi yace me aka baka yace salloli 50 yace kuma ka karbo yace tabbas ya ka tawo kana murna yace to ka koma kace a rage din mutanen ka ba za su iya ba din ni an jarabe ni akan banu Isra'ila ni ina da experience akan wannan aikin ka koma a rage ya koma ana ta ragewa ana ta ragewa ana ta ragewa sai da aka zo guda 5 din nan yace ka koma fa a rage na yace ina jin kunyan Allah na karba na sallama da yanzu ba za mu samu daman zama mu yi dauran nan ba din a lokacin dauran nan daga farawa mu zuwa yanzu ka aida mun salloli sun kai guda 5
ya bibiya sai
dai goma to yanzu biza billahi guda 5 din mai ake kayawa da mutane balle a ce an karbo 50
da za a yi kasaru kasaru
kamar kaga ga ce ina kuma ga an ce an karbo salloli guda 50 biyar din mai ake karewa da mutane
babu bacci awa
8 babu bacci da daddare wannan dogon baccin babu shi babu shi amma yanzu ka kwanta karfe 10 ma an kira sallah karfe 5 an ce hayya ala sala kai tsaki a ce wannan tsinannen lada ne to ina kuma ka kwanta minti 30 ba kai ba an kira sallah saboda haka annabi Musa yace a koma biyar din ma a rage fa akwai damuwa manzo Allah yace ina jin kunyan ubangiji zan karba a haka kai karbo mana salloli guda biyar amma adadin su guda biyar ladan su ladan salloli 50 an rage adadin amma ladan yana nan falalan tana nan sai kaga Allah sarkin falala kenan inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah mai yalwan gafara kenan Allah ya sa mu dace yace wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tira'i wa ballaghal ummata ya isar mu al'uman sa bil isra labarin isra'i yazo ya fada ma mutane ya tara su yace da su to bayan isra'i da miraji da shi suka ce kai ina a dare daya ka tashi daga nan zuwa baitul maqdis ka je ka dawo a je saman bakwai da kai a dawo ce kai Allah karka daina mana hankali suka ce to bari mu maka titsiye kurewan ƙarya ai baka taba zuwa baitul maqdis din ba mun sani to yi mana in dai ka je yi mana bayanin ya yake Allah sai dan kuma baitul maqdis din ya sa a gaban shi yana ta bayani billa billa taki daki aka masa zumi aka yi projecting aka haska mai ta ko ina yana musu bayani suka gama kai sai ka ce to inna hadha la sahirun alim sai ka ce kai da Allah wannan sihiri ne Allah kuma dama ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim duk wanda Allah ya musu alƙawarin azaba duk irin ayan da za a nuna musu ba za su yi imani ba sai sun ga azaba yasa suna zuwa suka ga sayyidina Abubakar wanda ya fara gamuwa da shi in ka duba hadisin Bukhari kaga shine Abu Jahal da safe yana gamuwa da shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yau ma akwai labari ne manzo Allah ya ce eh kuwa akwai labari kuwa kwarai kuwa akwai labari ya ce menene labarin sai ya bashi labarin cewa an Isra'i da Mi'raji da shi sai ya ce da shi idan sai ce da shi idan na tara maka mutanenka zaka iya maimaita musu labarin da ka bani sai ce kwarai da ya tashi sai je mu ce mutanen yau mutanen ku yazo mutumin ku yazo da sabon labari menene a ku je ku ji da bakin sa wai tunanin sa shine saboda kar ya fada musu daga zuwa in sun zo kuma manzon Allah ya canza baki sai su ce shine manzon Allah ƙarya ya tara su kaga shi kan ma manzon Allah kan ai ma taimakon sa yi dama yana tunanin ya dai ya tara su ya ba su labari sai gashi a arha a banza ya taro masa mutane ya musu bayani wasu suna tafi wasu suna daura hannu aka wasu wanda dama jiya jiya suka shiga musulunci suka ce kai ina wallahi sun fasa musulunci ana gamuwa da Abubakar aka ce to yau fa mutumin ka ya baro ta kai ma na san ka ji wannan labarin sai ka kade ta yace me ya faɗa sai ce kaza 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 yace to wallahi in dai ya faɗa wallahi yayi gaskiya daga nan sunan sa ya zama As-Siddiq in dai shi ya faɗa kan yayi gaskiya me yiwa kuma ƙarya ka masa ban sani ba tunda ban ji ba daga bakin sa amma in dai shi ya faɗa to wallahi gaskiya ya faɗa shi yasa wani lokacin an abun mu'jiza ma ya faru annabi da aka bashi labari cewa akuya baqaratun saniya tana magana cewa wani makiyayi ya sa ta a gaba da duka tana ta shan wahala yace ta ci kai an halice ni dan ka walar da ni ga can Muhammadu annabi Muhammadu na raba musulunci da hanyar tsira kai kana nan kana kiwo ka wuce ka tafi Madina ya je bayani aka ce manzo Allah baqaratun ta takallam saniya tana magana yace Abubakar da Umar ma sun yarda ba sa wajen amma yace sun yarda saboda shaida akan imanin su ana zuwa aka ce manzala to yanzu ko mu da muka zo a ƙarshen zamani aka ce mana manzo Allah ya ce saniya ta yi magana ma yi musu ai ba abun mamaki ba ne ya ce wafara bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tira'i da kuma ya isar da su musu cewa an fallanta salloli guda 50 babu shakka ba kokonto kaga mutane suka ƙaryata shi Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya wato ainihin gaskata shi dai yace la in qala zalika laqad sadaqa wa inni la usaddiquhu bima huwa ab'ad min zalika wa usaddiquhu bi khabari as-sama'i fi ghadwatin aw rawha yace kai wallahi in yace gaba in yace daga fantsi kafin rana ta fito ya je sama ya dawo yace wallahi na yarda kaga wannan ai والذي جاء بالسلك وصدق به كنا اولئك هم المتقون شنو ما مالن da kansa yace waqad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji siddiqi wa fa ahlahu yace waqad faza siddiqun bi tasdiqin lahu Abu Bakar al-Siddiq ya rabauta wajen gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fada musu kareta, Abu Bakar al-Siddiq kuma ya gaskata shi. Wa bil uruji sidiku wafa ahlahu, malam yace sannan wa bil uruji as-sidiku, da hawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yayi aka yi mi'raji da shi na gaskiya, wafa ahlahu ay wafaqa sahibahu, yayi daidai da wato ma'abocin sa shi Abu Bakar din, ya gaskata wafa ahlahu kenan, wato wafaqa sahibahu, ya gaskata abokin sa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa an yi isra'i da shi kuma an kai shi har saman bakwai bai kareta ba, yace ya yadda radiyallahu ta'ala anhu. Sai ce khatima, cika mako kenan. Li kulli shay'in idha ma tamma nuqsan, an dawo karshe kenan. Yace wa hadhihi aqidatun mukhtasara wa lil awami sahlatun muyassara, wannan wata wannan bayani ne akan aqida takaitacciya kuma mai saukin fahimta ga awamun nasi, ga magarin mutane kenan, wanda ba dalibai ba ma za su fahimta. Nazimu tilka Ahmadul Marzuki man yantami li sadiqil masduqi, wanda ya rera waɗannan baitutukan shine Ahmadul Marzuki. Man yantami, wanda yake jingina kansa, intima shine intisab kenan, li sadiqil masduqi, zuwa ga mai gaskiya abin gaskatawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم, godiya ta tabbata ga Allah kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, mafi alherin wanda ya taba karantar da mutane a duniya. Wal ali was sahbi wa kulli murshidi wa kulli man bi khairi hadiyin yaqtadi, da iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa da kuma dukkanin wato mai kokarin nusar da mutane, murshid. Murshid kaga la wazni fa'il kenan, in an kawo murshid shine maf'ul kenan. Wa kulli murshidi, da duk wanda ya kama hanya yake kokarin nusar da mutane. Wa kulli man bi ghairi hadin yaqtadi, da kuma dukkanin wanda yake koyi da mafi ficiyan shari'a, shari'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal, ina roƙon Allah mai karamci ya kuma wato ainifin azultani da yin aikin nan don Allah shine ikhlasi. Wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal, duk wanda ya shagaltu da karanta wannan littafin Allah ya amfanar da shi. Abyatuha mayzun ba'd mayzun bi'addil jumali tarihuha li hayyun wal jumali, samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami. Yace abyatuha, baitocin wannan manzuma din, maizun ay allati tusawi 57 min al-abyatil manzuma bihisabi al-jumali wa huwa ma'rufun inda al-arab, a wajen larabawa idan an ce maiz, wato baiti wanda yake a ya kusa kaiwa baitoci guda 60 ko ya kai, shine kaga nan baitoci guda nawa, guda 57, guda uku ne babu a cikin 60. Bi'addil jumali, idan ka kirga wato jumlolin, tarihuha, tarihin shi wannan wannan ai shine tarihu ta'alifiha. Naam, tarihu ta'alifuha yace li hayyin ghullin, anan malam mai sharhi yace ma'anansa shine al-ya'u bi 10 wal ha'i bi 8 wal ya'i bi 10 wal ghain bi 1000. Abinda yake nufi shine an rubuta wannan baitin shekara ta 1258, shine al-ya'u bi 10 wal ha'u bi 8 wal ya'u bi 10 wal ghain bi 1000 wal ra' bi 200. Na'am, samaituha aqidatul awami, sunanta shine aqidatul awami min wajibin fid dini bit tamami, wanda yake wajibi ne akan dukkanin mutum a babin addinin shi ya sani bit tamami, wadda ya zo karshe kuma wadda zai cika masa addininsa. Allah ya samu dace, mun kawo karshen ta insha Allah ta'ala, abinda muka karanta daidai a ciki Allah ya bamu lada, inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Allah ya samu mana albarka cikin rayuwar mu, kamar yadda na ambata muku a farko. shi wannan manzuma din mun yi bayani a farko dazu game da aqidar marubucin littafin da kuma wasu wajaje da suka saba ma aqidar Ahlus Sunnati wal Jama'a. Kuma na ambata muku cewa amfanin karanta haka shine saboda kar kai ma koyi bayan ka karanta koyi kaje ka karanta wa mutane ba tare da ka bambance musu ka fayyace ba, sai zama ka jefa musu shakku a cikin addinin su. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi.